This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31.49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dadol dukkan su akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barka da sallah. Jummai Ali ke fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta sallah. Ina kuma tare da
Usman Kabara, sannan kuma ga kanun labarai. Babban shehin malamin kasar Saudiya ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da kalubalantar mummunar fahimta. Papa Roma Francis ya yi hudubarsa ta farko a nan Amurka a cikin yanayi mai daraja da annashuwa. Shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya yi afuwa ga fursunoni 100 a jiya Laraba.
To, kanun labarin kenan. Kamar yadda muka saba yi albarkacin wannan rana ta babbar sallah, bayan kun gama shan labarin duniya, za mu gabatar muku da gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka.
Jama'a assalamu alaikum, tare da fatan an yi sallah lafiya ko ana cikin ta lafiya. Ga kuma cikakkun labaran. Babban shehin malamin kasar Saudiya ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da kalubalantar mummunar fahimta, ciki har da tsatsauran ra'ayi irin na kungiyar ISIS da suke neman mai da musulunci zamanin jahiliya. Shehi Abdulaziz Ibn al-Sheikh ya ce kungiyar ISIS na ta kai kawo wajen tarwatsa al'ummar musulmi da sunan musulunci. Ya ce ire-iren kungiyar sun yi wa addinin Islama mummunar fahimta, in ji malamin a hudubarsa ta shekara ga musulmai sama da miliyan 2 a hawan arfa a jiya Laraba. Tawagar mahajjatan tana hawa harfa ne wajen da Annabi Muhammadu amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hudubarsa ta ƙarshe kimanin shekaru 1400 da suka wuce, inda ya umarci musulmin duniya da su haɗa kansu cikin adalci da daidaito. Mahajjatan sukan yi kwanan ibada a Mina kafin su ƙarasa hawan arfa. Aikin hajin dai yana ɗaukar kwanaki 5 ne a ɗawafi a masallacin Ka'aba, inda musulmin duniya ke fuskanta daga ko'ina a duniya a yayin da suke salloli 5 a rana.
Shi kuma Papa Roma Francis ya yi hudubarsa ta farko a nan Amurka a cikin yanayi mai daraja da annashuwa, inda aka dinga kaɗa ƙararrawar coci-coci haɗe da baitukan bauta mai daraja ta farko a nan Amurka. Dubban jama'a sun halarci taron da aka yi a babban cocin ƙasa ta Basilisa. Papa Roman ya taɓo magana yadda busharar farko a inda ake kira California a yanzu, wanda masu busharar safiniyawa suka fara mai cike da sarƙaƙiya a ƙarni na 18 ƙarƙashin jagorancin Junipero Serra. Cikin halin dattako, Papa Roman ya yi watsi da zargin da ake wa Serra na musgunawa, inda ya ce ya ma kare martabar mutanen ƙasar ne, sa'annan shi misali ne na gari don samun ci gaba. Limamin Kristan ya yi nasiha game da kwaɗayin abin duniya, tare da kawo batun yanayi da kuma tausayin masu yiwuwar fada cikin wata barazanar rayuwa. Ya ƙarƙare da kira ga mabiya da su zama masu neman rayuwa mai ma'ana ba ta tunƙaho ba, domin samun kwanciyar hankali.
Shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya yi afuwa ga fursunoni 100 a jiya Laraba, ciki har da 'yan jaridar nan 2 ma'aikatan gidan talabijin na Al Jazeera da ake zargi da yaɗa labarun ƙarya. Ɗaya daga cikin 'yan jaridar kuma ɗan asalin Masar, Bahar Muhammad, ya ce gaba ɗaya mafarkin ya ƙare, yanzu za mu koma gidajenmu mu ci gaba da rayuwarmu. Shi kuma ɗaya ɗan jaridar ƙasar Canada, Muhammad Fahmi, ya ce yana farin ciki sannan zai ci gaba da fafutukar 'yancin 'yan jarida a Masar da an yanke musu hukuncin shekaru 3 a gidan yari. Bisa zargin labarun ƙarya na goyon bayan gwamnatin Muslim Brotherhood ta tsohon shugaba Muhammad Morsi da sojoji suka hambarar a shekarar 2013. Cikin waɗanda afuwar ta shafa har da fitattun masu fafutukar kare ƴancin bil'adamar nan Yara Salam da kuma Sana Saif. Afuwar ta zo a jajibirin sallar layya da yawancin shugabannin Misira kan yafe wa fursunoni bisa dalilan rashin lafiya ko wani abu na daban. Sannan kwana ɗaya rage ga halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya da shi shugaba El-Sisi zai je a birnin New York da ke nan Amurka.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban rukun kwariyar kasar Burkina Faso Michel Kafando da Prime Minister kasar Yakuba Isaac Zida jiya Laraba suka sake koma akan karagar mulki mako daya bayan da shugaban gadin fadar shugaban kasar Gilbert Diendere da mukarrabansa suka aiwatar da juyin mulki suka kuma tsare shugabannin da wasu ministoci a lokacin da ake taron yan majalisar zattarwa. An yi bikin mai da mulkin ne a gare su a hukumce a Wagadugu babban birnin kasar. Sai dai shugaban yan tawagar juyin mulkin bai halarci wajen taron ba. A jiya Laraba dai sojojin da suka hamɓarar da komammiyar gwamnatin suka yarda da cewa za su koma barikinsu bayan cimma matsaya a taron gaggawa da shugabannin ƙasashen Senegal da Togo da Benin da kuma Najeriya suka yi a birnin Wagadugu domin shiga tsakani.
A jiya Laraba shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun yi taron gaggawa a Brussels game da babbar matsalar kwararar ƴan gudun hijira. Shugabannin na neman hanyar da za su sa ido a kan iyakokin ƙasashensu a daidai lokacin da kuma suka ba wa Turkiyya da wasu ƙasashen da suka karɓi ƴan gudun hijirar sabon agaji. Har yanzu akwai rarrabuwar kawuna tsakanin shugabannin ƙasashen Turai game da yadda za su yi da dubban masu neman mafakar a Turai don gujewa bala'in yakin Siriya da gabas ta tsakiya. Duk kuwa da yadda ministocin harkokin cikin gidan ƙasashen Turan suka kasafta rabon ƴan gudun hijirar guda 120,000 a tsakanin ƙasashensu guda 28.
A jiya Laraba ne kuma shugaban kamfanin ƙera motar Volkswagen Martin Wittekan ya aje mukaminsa a daidai lokacin da ake ganiyar abin fallasa da kamfanin na ƙasar Jamus ya yadda kamfanin ya yi kumbiya-kumbiyar kaucewa kula da yawan motocin da za su kera har guda miliyan 11 don kaucewa gwajin gurbatar yanayi. Mr. Wintercon ya ce ya ɗauki alhakin laifin matsalolin da aka gano a injin ɗin motocin amma ya ce ba shi da masaniya game da wani aikata ba daidai ba. Ya ce kamfanin na buƙatar sabon yanayin fara aiki da kuma ma'aikata. A cewarsa murabus ɗinsa zai ba da wannan dama. Ya yi kira ga kamfanin da su ci gaba da aiwatar da tsarin aiki a bisa tantancewa kuma a bayyane. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America, VOA. Masu sauraro, yau fa take sallah. Kewayo kuma da yake yau take sallah kamar yadda muka saba ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka za su miƙa gaishe-gaishensu ta sallah ga ƴan uwa da abokan arziki. Wannan zaure dai ya cika makil da mutane, saboda haka bari mu koma gefe guda domin mutane su samu damar sada gaisuwar su ta sallah.
Alhamdulillah, Ar-Ra'ufur Rahim Rahmanud Duniya wal Akhirah wal Rahima. Alhamdulillah, hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi wa jalalihi wa sultanil qadim. Alhamdulillah, fardun ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ina gaida mahaifiyata Hajiya Laraba mai tsinki, sabon Togi Jos, da kanina Alhaji Abdullahi, da kanina Ibrahim, da ɗana Kamaluddini, da Izil Arabi, da ɗana Turidu, da kanina Hamza, da ƙanwata Kulwa. Ina gaida yayata Hajiya Kubra, ina gaida Alhaji Sula Waziri Tanko, ina gaida Alhaji Sula Waziri Tanko Nauyi, ina gaida Turki na Alhaji Babu Mai Kudi da 'yan majalisansa, ina gaida Sulkata Hajiya Hafsa, ina gaida Hajiya Binta Mata Alhaji Umaru Akawu, ina gaida Alhaji Umaru Akawu, ina gaida Surki na Alhaji Ali Akawu, ina gaida Hajiya Aisha Tukaita, ina gaida Ahmed Ahijja Kaita, ina gaida Hajiya Hawwa Kaita, ina gaida Hawwa Akawu. Ni ne naku Alhaji Babaro daga nan Newark, New Jersey, a sallah lafiya. Ina kuma gaida Hajiya Jimmai Ali da sauran ma'aikatan Voice of America, a sallah lafiya.
To Allah ya maimaita mana.
Amin, nagode.
Assalamu alaikum. Da farko ina wa jama'a musulmi baki ɗaya barka da sallah, da fatan kowa ya yi sallah lafiya, Allah Ubangiji ya maimaita mana. Sannan kuma ina miƙa gaisuwar ta'aziyya ta babban yayanmu Alhaji Ibrahim Ahmad, baban kowa Walin Ringin, wanda Allah ya warasa Ubangiji, Allah ya gafarta masa, Allah Ubangiji kuma ya ba mu haƙurin jure wannan babbar rashi da muka yi. A ɓangaren gaisuwar sallah kuma ina gaida Alhaji Salisu Sabo, Alhaji Hamisu Sabo, Alhaji Baffa Sabarindim, da Alhaji Adamu Sabarindim da kasan da su sallah lafiya. Ina gaida mahaifiyata da abokiyar zamanta, ina gaida Tijjani da Abdullahi da Aminu da Abubakar da Awalu da Makina da fatan da su yi sallah lafiya. Ina gaida Alhaji Aminu Inoringim da Alhaji Marhumi baban Alhaji Adamu Abdullahi Faje, ina gaida Albert Faje wato Alu Pilot, ina gaida Shamsu Sani Ɗanwawu, ina gaida 'yan uwa da abokan arziki baki ɗaya su Alhaji Shehu Jamana, Alhaji Nasir Yunusa, Alhaji Aminu Rawayo da su Musa Tela da Hudu da Mai Shari'a da Sidi Aminu, da fatan kowa ya yi sallah lafiya. A ƙarshe ina gaida Dr. Sani Haya da dukkanin jama'a musulmi baki ɗaya, Allah Ubangiji ya maimaita mana. Assalamu alaikum.
To ai baka faɗi sunanka ba.
Sunana Suleiman Sabo.
To Allah ya maimaita mana.
Amin amin, ya na gode, a huta lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Abdullahi daga nan America. Ina so in yi ƙasa ƙon gaisuwar barka da sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida mahaifiyata Hajiya Rabi Abdullahi, ina gaida yayata Bintan Dadi tare da 'ya'yanta Aisha, Walida da Abdullahi, ina gaida yayana Babayo, ina gaida ƙannena Sani, Ali da Usman, ina gaida sarakata Malama Rehanatu Usman, ina gaida ƙanin mijina Mustafa Diman, ina gaida ƙawayena Hadiza Mani, Zaliha Umar, Suraiya Suri, Hadiza Bizi, ina gaida Umma Adda, ina gaida Antila Didi, ina gaida Abdulkadir Sidi, da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaida Hajiya Hadiba Lere, ina gaida Hajiya Safiya Lere tare da 'ya'yansu, da fatan sun yi sallah lafiya.
To assalamu alaikum, sunana Zainab Awwal Akawu daga nan America. Ina so miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga mahaifiyata Lubabatu da Alhaji Ibrahim Dadi da Inna Saifiya da ke unguwar Rogo da Anti Gambo, Anti Iyami, Anti Ladidi, Anti Ai Lagos da kuma Ummun Mama da Musu na Kaduna da Anti Ladi da kuma yayan Lagos. sannan ina gaishe da Alhaji Yahaya Ibrahim, Uncle Bashir Ibrahim Idris, Ummiya ƴan Shanu, sannan ina mika saƙon gaisuwar sallah ta ga yaya na din da Aminu da kuma Aunty Baturiya da kakata Baba da kuma kakata Mama tare da makwabtanta da fatan sun yi sallah lafiya. Har ila yau ina gaishe da Aunty Elwati, Aunty Hajo da Inna Aisha da ke Narkuta da kuma Aunty Momi da ƙawata Jamila Sulaiman da Aunty Hajiyalle da kuma Aunty Chindo, Aunty Habiba, Ruqayyan Mujibu, Hawwan Hashim da ke Narabi da kuma Hawwan Sa'adu da fatan sun yi sallah lafiya. Har ila yau ina gaishe da Fatun Samir da ƙawata Khadija wacce aka fi sani da Kaka da Aunty Umma, Aunty Safiya, Aunty Balki, Aunty Iya da Aunty Salamatu, Musuna da Diddi da fatan sun yi sallah lafiya. Har ila yau ina gaishe da Ummi, Aisha da Yagana, Hafsa da fatan sun yi sallah lafiya. A ƙarshe ina mika saƙon gaisuwar sallah ta ga Garba Direba bakin kasuwa Dambam da ke jihar Bauchi da ƙannena Hassan, Usaina, Abati, Kakama, Basi-Basi da Amira da fatan sun yi sallah lafiya. Wassalamu alaikum.
Wassalamu Hassan mai yaƙi daga nan ga ita gini biyan saboda na kallara. Daga farko ina yi ma ƙanan babana Alhaji Abdullahi barka da sallah, ina fatan da shi da iyalin shi sun yi sallah lafiya. Wannan iyali na yana da mata da yawa barka da sallah. Da Haratu da Hadiza Hannatu da ke Sarayya, ina fatan ku yi sallah rayuwa da ku da wayanku. Sannan ina kuma mai talakiya ya makaram tsofa ta barka da sallah da sallah da su Alhaji Kare da su Alhaji Husaini. Sannan gobe ina yi ma wani na hauri na mai yaɗi barka da sallah da shi da iyalin shi, ina fatan sun yi sallah lafiya. Don ke mai amsa barka da sallah su Alhaji Ishaku da su Alhaji Abdullahi wanda an zama Makka, ina fatan sun yi sallah lafiya kamar yadda mu ma muka sallah lafiya. Ubangijin mu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya mai mai samu da bakin balada, Allah ya karbi ibadan mu.
To amin sama.
Assalamu alaikum.
To assalamu alaikum, muna wata muna barka da sallah gida na Niger, muna wata jama'a da sun isa sun yi sallah lafiya, muna musu barka da sallah. Allah shi mai martaba wa duwar haka, Allah shi kamar da muna mai albarka kuma Allah ka muna sauki hankali cikin san mu Niger. Assalamu alaikum, sai an zuma kenan.
To ai baka faɗi sunanka ba.
Assalamu alaikum, ina shina noma daga Itazin Yamir.
Ma sauraro, ya aka ji da dokin sallah, waɗannan gaishe-gaishe suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Abdullahi daga nan America. Ina so in miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga ƴan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida mahaifiyata Hajiya Rabi Abdullahi, ina gaida yayata Bintan Dadi tare da ƴaƴanta Aisha, Walida da Abdullahi. Ina gaida yayana Babayo, ina gaida ƙannena Sani, Ali da Usman. Ina gaida sarakata Malama Rehanatu Usman. Ina gaida ƙanin mijina Mustafa Diman. Ina gaida ƙawayena Hadiza Mani, Zaliha Umar, Suraiya Suri, Hadiza Dizi. Ina gaida Umma Adda. Ina gaida Antila Didi. Ina gaida Abdulkadir Sidi. Da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaida Hajiya Habiba Lere. Ina gaida Hajiya Safiya Lere tare da ƴaƴansu. Da fatan sun yi sallah lafiya.
To assalamu alaikum, sunana Zainab Awwal Akawu daga nan America. Ina so mu miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga ƴan uwa da abokan arziki. Da farko ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga mahaifiyata Lubabatu da Alhaji Ibrahim Dadi da Inna Safiya da ke unguwar Rogo da Aunty Gambo, Aunty Iyami, Aunty Ladiji, Aunty Ai Lagos da kuma Ummun Mama. Da Musu na Kaduna da Aunty Ladi da kuma yayin Lagos. Sannan ina gaishe da Alhaji Yahaya Ibrahim, Uncle Bashir Ibrahim Idris, Ummiya Ai Shanu. Sannan ina mika sakon gaisuwar sallah ta ga yayana Din da Aminu da kuma Aunty Basuriya da kakata Baba da kuma kakata Mama tare da makwabtanta da fatan sun yi sallah lafiya. Hai layo ina gaishe da Aunty Elwati, Aunty Hajo da Inna Aisha da ke Narkuta da kuma Aunty Moni da kawata Jamila Sulaiman da Aunty Hajiyalle da kuma Aunty Chindo, Aunty Habiba, Ruqayyan Mujibu, Hawwan Hashim da ke Narabi da kuma Hawwan Sa'adu da fatan sun yi sallah lafiya. Hai layo ina gaishe da Fatun Samir da kawata Khadija wacce aka fi sani da kaka. Da Aunty Umma, Aunty Safiya, Aunty Balki, Aunty Iya, da Aunty Salamatu, Musuna da Diddi, da fatan sun yi sallah lafiya. Hai layo ina gaishe da Unni, Aisha, da Yagana, Hafsa, da fatan sun yi sallah lafiya. A ƙarshe ina mika sakon gaisuwar sallah ta ga Garba Drive bakin kasuwa Damban dake jihar Bauchi da kannena Hassan, Usaina, Abati, Kakama, Basi Basi da Amira da fatan sun yi sallah lafiya. Wassalamu alaikum.
Wannan Hassan mai yaki daga nan ga itajini ne ga sura na sallah. Daga farko ina yi ma wannan baba na Alhaji Abdul Rahman sallah ina fatan da shi da iyalan shi sun yi sallah lafiya. Wannan iyali na yana da mata da yawa da kan sallah da haratu da Hadiza. Wato ita sanya na fata ce sun da ayyar ku da wayanku sannan ne kuma mai talakiya ya makaram sa ta barkar sallah ji sana da su Allah ya kare insha Allah da sai ne sannan gobe ina yi ma kare na hauri ne mai yadda ku kare sallah da shi da iyalin shi ina fata shi ne sallah lafiya in kuma kuma su barkar sallah Allah ya isha ku da su Allah ya addu'a kai da hanyar maka ina fata ne sun yi sallah lafiya kamar yadda mu ma mun san sallah lafiya wannan da mu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mai mata mu da gaban balada Allah ya tabi ibadan mu
to amin sama
assalamu alaikum
to assalamu alaikum muna wata muna barka da sallah gidana Niger muna wata jama'a da su da sami sallah lafiya muna mata barka da sallah Allah shi mai martaba wa duwar haka Allah shi kamar da mana albarka kuma Allah ka mana sauki hankali ka san mu ne jar assalamu alaikum sai an jima ke
to ai baka ai baka fadi sunanka ba
assalamu alaikum ina shina noma daga itazin yalar
ba ake nema da sani ba da rigima ba
wai gidan gilashi ba jimaran wai rigi yake wa
wai gidan gilashi
su ma fa yara manyan gobe ba a bar su a baya ba
ina gaisar da su ina neman sai Aunty Aisha da Dadi da Ka Usman da Antwali da Kawo Ali da Kawo Sani da Mama da Kawo Babayo da iya da kowa
to ai baka faɗi sunanka ba
Musai
daga ina
Ina muku barka da sallah.
Daga ina kake musu sallah barka da sallah?
America.
To Allah ya maimaita mana ko?
Amin.
To yi gaisuwar sallan ka ko?
Me sunanka?
Mr. Ali.
You're crying. Stop, 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 make you no cry again. When I was sleep, my mother go bed me. She go lie me well, well for bed. She cover me close, say make you sleep, sleep me, my pikin.
Kashin gashe-gashen sallah kashi na farko kenan. To amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na la'asar, za ku ji kashi na biyu na gashe-gashen. Tare da fatan za a yi Idi lafiya, muke gayyatar ku a shirin mu na la'asar domin jin kashi na biyu na gashe-gashen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki.
Kafin mu karkare wannan shirin ga takaitattun labarai.
Babban shehin malamin kasar Saudiya ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da kalubalantar mummunar fahimta, ciki har da tsatsauran ra'ayi irin na kungiyar ISIS da suke neman mai da musulunci zamanin jahiliya. Shehi Abdulaziz Ibn Al-Sheikh ya ce kungiyar ISIS na da kokarin tarwatsa al'ummar musulmi da sunan musulunci. Ya ce ire-iren kungiyar sun yi wa addini mummunar fahimta. Papa Roma Francis ya yi hudubarsa ta farko a nan Amurka cikin yanayi mai daraja da annashuwa, inda aka dinga kada kararrawar coci da kuma baituka masu daraja na farko a nan Amurka da aka gabatar. Dubban jama'a sun halarci taron da aka yi a babbar cocin ƙasa ta Basilica. Papa Roman ya taɓo maganar yaɗa bisharar farko inda ake kira California a yanzu. Shugaban kasar Masar Abdul Fattah El-Sisi ya yi afuwa ga fursunoni guda 100 ciki har da guda biyu ma'aikatan talabijin na Al Jazeera da ake zargi da yada labarin ƙarya. Daya daga cikin ƴan jaridar kuma dan asalin Masar Bahar ya ce yanzu mafarkin ya kare za su koma gida.
To masu sauraro, sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu salin karfe 8 za muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da hirar da muka yi da sarkin Bauchi wanda a halin yanzu yake Makka. Kafin mai sallama ga gaisuwar sallah na zuwa ga Sanata Ahmed Muhammad Makarfi da iyalinsa da kuma dukkan masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, in mai Ali ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.